Okay.
Ooh, nah, nah, nah. Yo, what's up, my people? It's your boy, Shady Vibe. You're listening to the baddest DJ.
DJ Slim Daddy. It's my name.
Bani da kowa, bani da kowa, ki da kowa, sa ka da su. fa karfin zuciya wa zai ja wane ne ma zai ja inda dai so ya riga ya shigar ma kowa zuciya abu guda ya fa karfin bincike ya shiga sai hana zuciyayin sake ga ciwo ya saba ayin sawa sake ya shigar min zuciya na kasa gane ya yake taba mini dukki na rasa ma inda nake menene so ne ni dai ne man amsa nake agun wasu kuma ƙarya ne yadda yazo wasu daban haka zai je wa wanne daban ya gyara wa wasu daban ya bata wa wasu daban so na sanya farin ciki ya kawar da bakin ciki a dari da akwai ciki in ba tabbaci da alama ciki a makanta ke fada ba a duban hanya ba ka sanin kayo dacewa sai bayan ka fara
yo, what's up my people, it's your boy Shady Vibe. You're listening to the baddest DJ.
Bada mara da zan so kuya rana zafi ba inuwar da zan tsaya awai sina zuba ba mai shariya amma na san rabbi ne ya saro haka ya so rana dai ya zaina bar shan wuya tana ta buna na rasa mene wa zai faranta raina me yasa kike guduna san da in kin tafi zaki min barna na faida in ki so sai in kin tafi ba wanda za ta cece raina ba zan iya ba abin rabo da ke ba zan iya dauka ba kibar guduna ni da ke ba hakan muka tsara ba ki sani Allahu ba ya barin haƙi na cuta ke ka bari ni kisan kin yi min mugunta kin dan wai da fin san ki a zuciyin sakata mene ya ri barki idan kin yi min nikita ni na rike amma na rike ashe na yi wauta da zuciya da raina duka ke na ba wai kyauta da dai ba na tunanin zaki min mugunta da zai ta kai sara min shafin da na rubu dariya ba so bace ba murmushi ba kaura bane ba kin ga kamin rami ban san ki ba
Prince Production
it's the big sama ki da
makin samu farin ciki ina jiran ta kai ce ko kun magodiya kin mai da ni makamin ya karbakin ciki
amma a ranke ba san sar so na gaskiya kin kyautata wa kanki kin musguna wa raina na bata sa'o'i domin ki yar uwa ki canja halinki hakan akwai barna ki dai na sarai ba ke zan kasa rayuwa ada ina son ki a yanzu na daina na gane ni dai ke fama da damuwa dama kawun soyayya sa ido zubar kuka yanzu aka si ya sa na dauki da rasi dama kawun soyayya sa ido zubar Mamada soya yanki da kowa ba sahewa Alkawari muka yi a fari Magina soya ya asari Ke fashi ne a rai na kwai manna fagawa Na saka kance na mika miki ragama Asan kina haukace dangina son sallama Akan kina ya ce raina na yau sadaukarwa Kwa zuciyar ki ba ni ne damuwar ta ba Akan kina ya daina na yau sadaukarwa Kwa zuciyar ki ba ni ne damuwar ta ba kirani da gawa zan dan tana miki soyayya in kyautata miki tarayya ne ba na tafka mun kunya auren ki ni dai na shirya na yi budurwa budurwa saliliyar budurwa budurwa na yi budurwa budurwa suke kira budurwa budurwa kyakkyawa mai kama da turawa batar jikin da smooth ba kurji tana da ban sha'awa dolan kira ta dawis dukkan mata sabi son Allah ga kama mai sanye da su
B Sharif Production
akai so azubar 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 azubar
It's the mix master DJ Slim Daddy on the mix
Na dace da barkona mai alkunya na samu matsaya Karaba yau dar soyayya sai ta min hanya na je baban birnin ranki ayya yale koma komai annan dan ni a cikin raina ke dai ce ke mulki soyayya ce ta ja ni dai ne ke dai na saba ban so mun saba zarar mutum
abu kofari ne in kika ce da ni jani zan ce miki inda ke ban ja yaya zan ce an zama ja
What's up, my people? It's your boy, Shady Vibe. And listen to the vibe.
Yeah. jida. So yeah, 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 she
the mix master, DJ Slim Daddy on the mix.
Makida, makin samu farin ciki. Ina jiran ka tafi ci ko kun magodiya. Kin mai da ni makamin ya kar bakin ciki. Amma a ranki ba san sar so na gaskiya. Kin kyauta ta wa kanki, kin musguna wa raina. Na bata sa'o'i domin ki yar uwa. Ki canja halinki, hakan akwai barna. Ki daina sarai ba ke zan kasa rayuwa. A da ina son ki, a yanzu na daina. Na gane ni dai ke fama da damuwa. Da makawan so ya sa ido zubar kuka. Yanzu aka si ya sa na dauki darasi. Ido zubar kuka yanzu aka si ya sa na dauki darasi. Na baki bangare muhimmi a zuciya kina da mutane banga da soyayyar ki da kowa ba sarewa. Alkawari muka yi a fari mu gina soyayya a tsari ke kwashe a ranki akwai manufa gaba.
Yarda kan soyayya zero tension ne ni wanda nake kauna mata sanya ido na kuka.
On the mix it's your favorite DJ DJ Slim Daddy on the mix.
Favorite DJ, whoa. DJ Slim Daddy on the mix.
In cheeky, but I'm selling to one. There's some kind of cheeky. I'm so violent and down. Till I go with your heart, it's a cheeky. I have a year, you are. With the water, down. Sabari ne dibuwa ta sanya menene suwa soyayya ta mai kyan hali mai kyau ko da ba tuwa zali ga kuma kyamun asali shiki na da halin fada san ki nayi fice duk zuciya ta take ce na saki sai na hankali ko kuma na bar ta duniya.
Of my people.
kaina bana rasa ki sama da rina sagaran ki
duniya makaranta kuma kowa akwai ajin shi
It's the mix master DJ Slim Daddy on the mix
duniya rariya abinda ka sa ciki bai tsaya rariya amma goban mu ba ma tinawa kuma tafiya muke rami kafar mu ba ma kulawa darasi na ta bayyana kan mu kuma ba ma rikewa mu gani ma muke kamar abadan ba za mu wuce ba Wace tun kafin zuwan musu ne sun tafi duniya da san ka ko babu wata rai sai ka tafi kuma za mu dinga aikata alkhairi da zai yi fi Allah mu kawai da san zuciya sai mu san production
eh abin da zuciya ke yi mini saka ba zai wuce kauna da san sar san ki ba
it's the mix master DJ Slim Daddy on the mix.